Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a shirinmu na nishadi. A yau dandali ya waiwayi matashin mai shiryawa kuma mai daukan nauyin masu iya magana da yakan ce waka a bakin ni ita ta fi dadi.
Kuma ni producer ina hada kidan, ina hada kidan. So guda biyu din ne ai. To kin san da ina waka from the beginning, from the onset. So kuma ina girma aikin shine na koya production din da wakoki daga ana tare.
A ina ka koyi production din?
Basically a Kaduna zan ce na fara production daga Kaduna, shi na shigo Bauchi. Ina Bauchi na ATB na karatu daga wajen lokacin da na gama karatu shi ne na shigo Lagos. Na ci gaba da aiki.
Da kai shiga nijar sai ne kan waye kan fara koyon haɗa kiɗe-kiɗen
ku? Na fara haɗa kiɗa kafin ma je Lagos din. Daga nan arewa ma na fara yin aiki, na aiki da wasu upcoming artists. Da na shiga Lagos na fara da skills a kan shipboardi. Ni da wani producer J Pizzo muka haɗa shipboardi. Da shi na aiki da Olumentin featuring Two Face. Wakan Cinderella, ake kiran wakan. Na aiki da Timaya, na yi wasu wakoki da shi How Many Times and Teleperson. So, daga wurin ina aiki da wasu Olamide, Fino, Wandeko, dukansa.
To, ya aiki da waɗannan manyan mawaka yi?
To, aikin is professional because su aikinsu ne, wakoki is their work, is aikinsu ne. So, they are very professional about it, so na ji dadin aiki da su. Muna tare, muna yin komai da komai, muna aiki, muna ba da waka, muna ci gaba da continue. A production din zan ce zai yi kamar 20 to 23 years. I na fara waka kamar 7 years old. Na fara waka ba zan manta ba, daga 7 years old shine na fara buga ganga. Daga ganga daga ganga na fara, sai na ci gaba da piano, keyboard, daga keyboard sai na shiga production. Amma zan tafi given a space of time zan ce zai fi 20 years.
Kana waka kuma? Ki waka kamar shekara nawa? Ok, ka ce waka ka fara kafin
fara? Kafin fara production.
A cikin wakokin nasa da wace kanki ce?
Akwai Mama Too Sweet. Ina ganin mutane sun san wakan Mama Too Sweet. Shi ne ina tuna ji a background din nan. So, akwai Mama Too Sweet. Akwai Slow and Steady ni da Magneto. Mu zauna mun yi wakan. Akwai Zauna ne da Classic. Duk wakokin ina so. Duk they come at a very different time. Kuma experience din da na samu lokacin da ina recording wakokin is different. Duk wakokin ina so. Any song da na yi, wallahi ina so. Na so so blessing dey come my way. Yeah. I say na so so favor I dey receive every day. Oh, I go dey count my blessings each and every day. Say na one by one, oh, one by one, oh, yeah. Lokacin da na recording wakan, ina wani experience ne kawai. So experience din na sa shi a waka. I as wannan industry din mu, music industry. Major challenge da muna samu is rashin kudi and of finance, because mutane ba su gan business side na entertainment. Kawai an ce in kana entertainment ka zama iskanci ne, kana yar iskanci ne. The entertainment industry, like, it can be bigger than what it is. Kin gane? So I feel rashin kudi is one of a major challenge in general. In general, if okay, a arewa nan ba su samu support to suna so. Down Lagos, akwai wasu suna interested in investing actually ana sa kudi a music amma nan it's very difficult ku artists din za su don kokari za su yi wahala kafin su breakthrough amma in sun samu breakthrough ne then so welcome in the production and the music aspect daga wurin sina shiga Lagos sina fara aiki da su A-list artists su Timaya su Tino su Skills su Two Face daga wajen sai production dina sun mutane sun gane sun na samu attention daga wajen so okay my ambition kawai ina son build me empire house ina son gina empire kamar record label yanzu ai mun fara sunan shi Fat Chance Entertainment muna aiki da wasu artists a nan arewa kuma daga can za mu ci gaba
sai dai mu ce Allah ya yi da nufi Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.